mutane damuwarka dan uwana oya kira ga sunan sarkin salama za ka samu warka suwa shine mai iko sarkin runduna ba mai zuwa wurin duba sai ta wurin sa sarkin runduna sarkin salama allan alloli Doctor, Doctor, Chi, Commissioner, Commissioner, Sarkin Runduna,
Sarkin Runduna,
yes, me,
Sarkin Salama, oh,
yes, me,
Allah Alloli, oh, oh,
yes, me,
Commissioner, Commissioner,
yes, me.
Shine gaskiya shine right Muzuri sasa musamu right Oh oh oh
Sarkin Runduna
Sarkin Runduna
Yes
me Sarkin
Salama
Yes me
Shinori